The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Miliyoyin jama'a sun fara kwarara rumfunan zabe a duk fadin kasar Myanmar, kasar da ake kira Bama Ada, domin zaben wakilan majalisar dokoki a zaben da kila ya zama mafi yanci da walwala a kasar cikin shekaru 25. Ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada kura'a su yau Lahadi, domin zaben fiye da yan takara 6,000 wakilan majalisar dokoki da kuma majalisin yankuna. Kila zaben ya dora jam'iyyar National League for Democracy ta An San Suu Kyi kan ragaman mulki, ta yi kira ga 'yan kasar da su tabbatar an gudanar da zaben cikin yanci da walwala. Su ma kasashen yammacin duniya da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben cikin yanci da walwala. Ko da yake An San Suu Kyi, wadda ta taɓa cin lambar yabo ta Nepal a saboda gwagwarmayar da ta yi, ita ke jagorantar yaƙin neman zaben ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar. Tsarin mulkin ƙasar ya haramta mata zama shugabar ƙasa, domin mijinta baturen Ingila ne. A yayin da kila jam'iyyar National League for Democracy ta An San Suu Kyi a ƙasar Myanmar ta shiga tarihi ta kafa gwamnati a ƙasar, a Najeriya, Sanata Aisha Jummai Alhassan ita kanta shiga tarihi a zaman macen farko da aka zaɓa gwamna bisa tafarkin mulkin demokradiyya, bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta ayyana ta a matsayin gwamnar jihar Taraba. Ga abin da Sanata Aisha Jummai Alhassan ta faɗa wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda game da wannan hukunci da aka yanke.
Sai hamdala, mun gode Allah, na yi murna, na yi farin ciki. Allah kullum gaskiya yake yi, saboda haka Allah ya yi gaskiya kaman kullum. Mun gode mishi, kuma kowa ya gani cewa abinda muke faɗa dama, cewa mu muka ci zaɓe, to kin ga ba ma kai ga cikin ma zaɓen ba, domin abinda aka ce shi ne bai ma tsaya zaɓe ba. To in bai tsaya zaɓe ba, diddigin me ya faru cikin zaɓe ma ya duba amfani. Saboda haka mu muka kai ƙara, muka ce bai ma cancanta ya tsaya ba, bare har a ce ya ci zaɓe, an yi declaring ɗin shi ya ci zaɓe. To abinda muka abin nan, to Allah ya mun gode mishi, mun gode wa jam'iyyarmu, mun kuma gode wa shugaban ƙasarmu da bai sa baki ba. Inda da ne, da kamar lokacin gwamnatin PDP ne, da ba ɗan PDP da zai faɗi. To amma kin ga yanzu a Najeriya akwai wasu 'yan APC da suka faɗi a tribunal, akwai 'yan PDP da suka karɓa wurin 'yan APC domin bai sa baki ba. Ya yi wa Allah alƙawari, ya yi wa 'yan Najeriya alƙawari cewa zai yi wa kowa gaskiya. Saboda haka ya tsaye da gaskiya, bai sa baki, kuma duk pressure da aka sa mishi ya ƙi sa baki. To alhamdulillah, mun gode wa Allah, kuma na gode wa magoya bayana, na gode wa uban ɗaki na Turaki Atiku Abubakar, wanda ya bani cikakken goyon baya, moral support, duk irin support da ake ba wa ɗan takara ya bani. Uban ɗaki na gode shi ma, Allah ya mara mishi. Na gode wa 'yan Taraba masu addu'a, 'yan uwa da ba 'yan Taraba ba, abokan arziki, kowa da kowa na gode musu. Mun gode wa Allah gaba daya.
Yanzu Hajiya a siyasance, ya kika dangana wannan nasara take?
Wannan abin da ya faru zai koya wa mutane jam'iyoyin Najeriya, wato abin da ake cewa internal democracy. Domin yadda da aje kawai a ɗauki ɗan takara da ba mutane suka ce muna son ya tsaya mana ba, kun ga zamanin ya ƙare.
Sanata Aisha Jummai Alhassan kenan. To amma tun da farko, wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da rahoton cewa
A yayin da gwamnan jihar Taraba Dedos Ishaku yace zai daukaka kara akan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke akan soki zaben sa, ita kuwa Aisha Jummai Alhassan biki ne aka kwana ana yi a gidanta. Mata 'yan siyasa da dama ne suka taya ta murna. Da farko ga shugaban mata ta jam'iyyar APC ta ƙasa kuma ta kungiyoyin jam'iyyun Afrika baki daya, Dr. Ramatu Tijani Aliyu.
Ko mun dadewa gaskiya ne kuma sai ya bayyana. Wannan mata baiwa Allah ta fito, jaruma tai takararta ta kuci zaben nan. Aka tauye mata haki, aka shiga kotu, tana ta gwagwarmayar nan da su. To bi iznin Allah rabbi da yau Allah ya nuna mana, insha Allah kuma zamu ga ƙarshen shi dan mun san za su shiga appeal. Kuma lallai zuwan kadirida a siyasar Najeriya ya gyara mana tafiyan siyasar Najeriya.
Sunana Dr. Mrs. Salumi Audu Jankada OON. Mun taru ne anan yadda kika gani munna muke yi. Domin Allah ya yi mana abin da bamu zaton mu matan Najeriya za mu samu ba. Sai yau gashi nan mun je kotu, tunda Allah ba azalimin kowa bane, shi da ya halicci mazan shi ya halicci matan. Sai yace kai wayannan ƴaƴana bari nuna ma duniya cewa ina kaunan su. Akai muna muka yi kuka, bamu kai kukan mu ko ina ba, muka dukufa a gaban Allah muka ce in kai Allah ne ka share mana hawaye. Sai yo Allah ya share mana hawaye.
Sunana Sauratu Shehu Madi, babbar sakatariyar Rafa wadda ita ce kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ta Najeriya. Na farko dai dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, shine shugaban mu kuma shine abin bauta mu da gaskiya, kuma shine sarkin adalci. Allah ya yi mana adalci, gaskiya ta tabbata, kuma muna kyautata zaton cewa wannan al'amari nata ya zama zakarin gudan dafi.
Sunana Evelyn Hawa Onyilo. Babban magana. Yau dai muna cikin farin ciki gaskiya, don ba taba yi ba a ce mace a Najeriya yar arewa musulma ta ci zabe a arewa, ba shanin addini bane, amma kuma mun san cewa da wuya, amma kuma ga yau Allah ya bamu nasara, muna godiya muna farin ciki.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Madina, kuma waɗannan labarai da rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwar cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo, domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi doki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwa da ƙungiyar lafiya ta gabatar a jiya Asabar, domin ƙasar ta Saliyo ta yi hasaran kusan mutane 4,000 a saboda ƙwayar cutar Ebola cikin 'yan shekarun da suka shige. Abdullahi Baratai shi ne jami'in gwamnatin ƙasar mai lura da shirin wayarwa da jama'a kai, ya ce yanzu haka ana shirye-shiryen yin bukukuwan wannan rana da ƙasar ta kubuta daga ƙangin ƙwayar cutar Ebola da kuma tunawa da waɗanda Ebola ta yi wa ɓarna, ciki har da fitattun likitocin ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tabo batun zaben kasar Cote d'Ivoire ne da na Tanzania. Yau ma shirin zai ci gaba ne da batun zaben na kasar Tanzania kawai, duk ko da yake cewa an rantsar da sabon shugaba John Magufuli. A zaben na Tanzania dai komai na faruwa ne ya kare a hukumar zabe, wato ita ce wuka ita ce nama. Don haka duk hukuncin da ta yi ko ta yanke wannan takara bai da ikon jitta gabanta sabanin abin da ke faruwa a wasu kasashe misali Najeriya inda bayan zabe dan takara na da ikon cewa bai amince da zaben da aka yi ba kuma ya kai wannan batu gaban kotu amma a kasar Tanzania ko batun ba haka yake ba domin abokin aikin mu na sashin turanci fannin television Shaka Sali ya tambayi wakilin murya Amurka Visan Makoli wanda ya tafi aikin sa ido kan wannan zabe na kasar Tanzania shin ko da gaske ne hukumar zabe ita ce wuka ita ce nama cewa dan takara bai da damar kai karan rashin yarda da zabe a kotu ga amsan da Vincent ya bashi
That is what I'm hearing. I actually put that question to the leader of the opposition, Mr. Edward Lowassa, today when he was conducting the press conference. And they said there is no legal recourse under the Tanzanian constitution. So everything rests on the powers and the good heart of the Electoral Commission. They can only petition to the Electoral Commission, but whatever the Electoral Commission decides becomes final. They cannot go anywhere. And that's the law in this country.
Babu shakka abin da naji kenan domin ko da na tambayi shugaban babban jami'ar adawa Edward Lowassa cewa shin da gaske ne dan takara bai da ikon kai kara kotu idan haka ya zabe bai yadda da sakamakon zaben ba sai ce da ni kwarai haka ne yace a karkashin dokar kasar Tanzania dan takara bai da hujjar kai kara kotu domin bai amince da zabe ba don haka duk abin da hukumar zabe ta sassa shikenan yace ba shakka dan takara na iya rubuta hukumar zabe takardun kukansa amma kuma ita ce za ta yanke hukunci kuma duk abin da tace ya zauna
to haka ma akan wannan batun har wa yau shakan ya tambaye ɗaya daga cikin manyan shugabannin hukumar zaben kasar wato Emmanuel Kaweshi cewa wai ina gaskiyar da ake cewa a dokar kasar Tanzania dan takara bai iya kalubalantar zabe a kotu shin wannan batu da gaske ne shi ma sai Emmanuel ya kare baki yana cewa
Yes, it is true, and it is provided for under the Constitution of the United Republic of Tanzania. It is said that once the presidential candidate has been declared a winner by the National Electoral Commission, no court will adjudicate any matter concerning that. No challenge will be raised against that. So it is very true. It is within the Constitution, though with the proposed Constitution, it was set in another way. Whereby they could challenge the results in court. But since the proposed constitution was not passed, then we remain using the current constitution of 1977 as amended. So that is the position even as of now. It is the position.
Kwarai da gaske, wannan batu gaskiya ne, domin ko yana kunshe cikin dokar kasar Tanzania, musamman zaben shugaban kasa. Dokar ta ce da zarar hukumar zaben kasar ta Tanzania ta bayyana cewa ga wanda ya ci zaben shugaban kasar to shikenan ba wata kotu da za ta iya rusa wannan batu ko kuma ja da wannan sanarwar wannan gaskiya ne ba wanda ya isa ya tada batun hukumar zabe to sai dai akwai kokarin yin gyara kan wannan batu a cikin dokar kasa to amma tunda ba a riga an yi ba wannan shi muke amfani da shi
to sai dai shakan ya ce masa to ko idan haka ne kenan ka ce zaben kasar ku tamkar nadi ake yi ba zabe ba kuma zancen cewa kasar tana bin tsarin jami'u masu yawa a rubuce ke kawai amma ba a aikace ba nan ko ga abin da Emmanuel Kaweshi yake cewa
it will be wrong due to the fact that look at the results now go to Dar es Salaam most of the ruling party members of parliament who were in position to some of the constituencies have fallen down Go to the minister like Honorable Asira, he lost. Go to Mr. Ole Sendeka, ruling party, he lost. But there is no cue, no one is saying that the commission is not fair. They lost because that is the ballot paper, that is the ballot which speaks, and the ballot speaks aloud. It's quite unfortunate that once the other party won, they don't feel that the commission is not fair. But once they lost, it is that the commission is for the ruling party, Chama Chama Pinduzi. So it is political issue, but I'm telling you.
Wannan ba daidai bane, ban yadda ba gaskiya bane. Ka dubi sakamakon zaben. Misali idan ka je babban birnin kasar wato Dar es Salaam, da yawan ƴan jam'iyyar dake cikin gwamnati sun sha kai. Misali Minister Honorable Asira ko kuma Olasandeka, dukansu ƴan jam'iyyar mai mulki ne. Da suka fadi, ba wanda ya ce hukumar zabe ba ta yi daidai ba, ko kuma ta yi nadi. Sun fadi ne saboda ƙuri'a ce ta ka da su. Da zarar mutane sun ci zabe, lokacin ne hukumar zabe za ta yi daidai, amma da zarar sun fadi, lokacin ake tunawa da hukumar zabe, ba zaben ta yi ba nadi ta yi. alhali da wanda ya ci zabi da wanda bai ci ba duk hukuma guda ke gudanar da zaben su kuma kar ka manta cewa banda zaben shugaban kasa sauran zabubbuka kana iya kaiwa kotu idan kotu ta ga cewa ba gaskiya ciki sai ta soke zaben
talaka kabar kuka akure arkayincinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akure arkayincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kabar kuka akure arkayincinka
to sai dai an ce kowa da kiwon da ya karbe shi domin ku a Najeriya wannan batu ba haka take ba domin ku ko kwanan nan sai da kotu te soke zaben gwamnatin jihar Rivers in Yesu Wike su ko ƴan majalisar wakilai dake wakiltan Funa Kaye Gombe da Kwame a jihar Gombe suka yi ta jani in jaka da kujeran a kotu kamar yadda kowanne suke cewa shine halaltaccen shugaba ko kuma shine halaltaccen zababbe na wannan mazabar wannan ko ya biyo bayan hukuncin kotu ne da aka yanke da farko ga Honorable Hamis Mai Lantarki
wannan inda kake wakilci an samu cece kuce a dangane da wakilcin wannan mazaba wa me ya faru
eto yadda aka yi APC ita jam'iyyar kanta mu a jihar Gombe don tarihi tun 2011 jihar PDP ne ina ɗaya daga cikin wanda suka dauki jam'iyyar ta adawa suka kai jihar Gombe kuma muka yayyada ta har muka shiga tsabubuka da dama kuma muka ci har na samu kujerata ta majalisar tarayya to Allah ya sani jama'a sun sani irin kokari da muka yi don mu gina opposition a jihar Gombe daga baya kuma bayan ita opposition din ta yi dadi gwamna nake nema aka zo aka yi committee da dama aka ce na daina neman gwamna na yi hakuri na je ni in nemi kujerata kuma an yi congress da dama wadda congress din nan ba a yi shi yadda akan kaida ba wadda har an mun je kotu mu ƴan jam'iyyun adawa mun je kotu muna dabda a rusa zabubukan da aka yi aka ce a jam'iyya ba a so a samu wannan matsala mu yi hakuri mu je mu hada kanmu in dai kujeru duk wanda yake kan kujeransa za a ga yadda za a yi ita uwar jam'iyya ta ba da fifiko to muka zo mu haka bai yiwu ba aka yi committees da dama anan ni na ci gaba to haka aka tafi zabe an tafi zabe amma da yake suka taho nan national secretary shi babban nasu shi wato shi leader na state din yazo shi yace shi sam idan aka tura sunana INEC zai bar jam'iyya aka dauki sunan shi ya yabauci aka kai INEC aka yi zabe ni kuma dabda kafin ana kai INEC na tafi kotu da wannan resolution na committee wanda ta ce ta ce bai cancanta wakilci jam'iyya ba kotu kuma ta duba ta ce yes kwarai bai shi ba cancanta ya zama dan takarar jam'iyya ba saboda haka ni ne dan takara kuma ni na ci zabe kuma a rantsar da ni wanda aka yi haka shi kuma ya dauka kara so yanzu
ina zo wannan lokacin da koyi tace kai ne ka ci zabe tace a rantsar da kai
an rantsar da ni shi yasa nake kan kujerun har yanzu yawa an rantsar da ni yanzu haka abin da yasa nake kan su kuma shi kuma bai dauka kara to abu ne na shari'a dama haka yake har sai an kai wato Supreme Court sannan a san waye ne tabbas
shi ma honorable yaya bauchi ga abin da yake cewa
a wannan kujera ta ka an yi ta kai komo wa me ya faru ne
to abin da ke faruwa shine a shi rayuwa a kullum yamin zaka tsincin ka wani lokaci a cikin jarabawa abin da ke faruwa shine an yi zabe na ci primaries na zo na shiga general election na ci zabe jam'iyya ta tura suna na hukumar zabe na shiga zabe na ci zabe sai aka waye gari sai aka dauki wani daga cikin waɗanda suka fadi daga primaries mai suna Kamis Mai Lantarki ya je kotu ya samu a wani kotu aka bashi judgment cewa shine ya cancanta a bashi certificate of return alhali bai daga nomination aka kada shi kuma bai shiga general election wannan kashe nace shine ya ci gaba da faruwa daga wurin muka runtuma muka tafi Court of Appeal a Abuja muka yi appeal sakamakon wannan appeal da muka yi wadda kotun Court of Appeal na Abuja ta mayar mana da kujeran kuma ta ba mu court order domin mu je a rantsar da mu
to ranka dade a gaba daya ko kuma a karshe yaya kake ganin duk wannan abin da ya faru idan muka kwatanta irin aikin da bangaren shari'a suke yi a wannan lokacin
to alhamdulillahi shari'a dai a yanzu ta fara jaruwa da duk abin da yake tsammani dama abin da yake kawo tashin hankali shine rashin jaruwar shari'a wani in ba masa adalci ba zai iya zuciyarsa za ta iya bashi kowace irin abin za ta raya masa koma wani irin mummunan abu a zuciya. To amma a yanzu tunda aka nemi canji a kasar nan, tsakani da Allah canji ta faru faruwa, domin gaskiya tashe take tafiya yanzu a kotun Najeriya. In kaga kana nuna cewa kana tsoron shari'a a yanzu, to baka da gaskiya ne kawai, don haka kotuna yanzu sun jaru.
Wannan ko duk yana faruwa ne sakamakon damar da suke da ita na zuwa kotu. Kuma masaware yanzu kuma anan shirin zai diga aya, sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon.
A shekaru kusan goma da suka gabata, akalla 'yan jarida 700 aka kashe yayin da suke gudanar da ayyukansu na neman labarai, sannan an rufe ɗaya a cikin 'yan jarida 10 a gidan yari ba tare da wata kwakwarar hujja ba. Ko a watan da ya gabata, hukumomin jamhuriyar Najeriya sun tsare wani ɗan jaridan Najeriya mai suna Lawal Ɗanjuma Adamu, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa gudanar da wani aiki. Dangane da wannan rana, wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi waiwaye kan wannan rahoto da za ku ji, wanda ya ta'allaka kan irin kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta yayin da suke neman labarai a yankin arewa maso gabashin Najeriya, wanda ke fama da hararen 'yan kungiyar Boko Haram.
Kamar ma da yadda bayanai yake nunawa, kawo yanzu akwai 'yan jaridun da suka rasa rayukansu, baya kuma ga waɗanda suka tsallake rijiya da baya sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram. Lamarin ma da ke kayata da hankula. Alhaji Suleiman Ibrahim, da ke zama sakataren kungiyar 'yan jarida a Najeriya mai kula da shiyar arewa maso gabas, ya ma bayyana irin halin da 'yan jaridun ke ciki, musamman a shiyar arewa maso gabas.
Lallai 'yan jarida a Najeriya suna da matsala kamar kowane 'yan jarida a duniya, amma namu na arewa maso gabas ya zama daban saboda halin da muka samu kanmu na wannan tashin-tashin na Boko Haram.
Kamar 'yan jaridu nawa ne wannan abun ya shafa a wannan shiyar?
Akalla ba za a kasa samu yan jaridu uku zuwa hudu ba, kuma dukansu wanda yake da inshora tabbas mu kungiya ta bashi akalla abinda ba zai kasa naira miliyan 2 ba, an ba iyalansa. Kuma muna kokari mu tabbatar da cewa duk dan jarida baicin tsaron da muke so ba shi ma ya bawa kansa tsaro, don da abu na farko shi ne ya kamata ka zama sai fa kana raye za ka kai labari da kace so kai din nan, saboda ka duk dan jarida ya kamata ya zama yana kula duk inda zama mai hadari ne a gare shi ya guje waje, saboda muna bukatar sa, ɗan Najeriya na bukatar sa.
Sautari da jami'an tsaro kan zargi 'yan jaridu da wuce makadi da rako kuma karin gishiri, kamar yadda shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji Brigadier General Rogers Nicholas ke cewa a wani taron tuntuba da aka yi a Yola cikin kwanakin nan.
People writing terrible about the Nigerian army, the Nigerian military, this military belongs to you. It's your military. If you write anything negative about the military, you are writing about yourself. You are telling the international community that your military and yourself are not working together. That's what we're trying to bridge.
Ai abin takeici ne ma, yadda wasu kun yan jaridu kan bada rahotannin su, wanda ma ke bata sunan soji. Ai idan ka rubuta ko kuma ka bada wani rahoton da ya bata sunan sojojin Najeriya, ai kasar ka ne ka aibata, yin haka ko bai dace ba.
You must also try as much as you can to protect the interests of the army.
To sai dai kuma su ma yan jaridun su ma bayyana nasu hanzarin. Malam Umar Dan Kano, wanda ke zama shugaban wakilin kafofin yaɗa labarai wato Correspondent Chapel a jihar Adamawa, ya mai da martani a wajen taron, inda ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta daga hukumomin tsaro wajen tantance labarin da ya shafi ayyukan ta'addanci.
Na farko, maganan hudanmu da jami'an tsaro. Mu a koyaushe abu ya faru, jama'a suna kokari su ji menene ya faru. So muna son mu tantance gaskiya lamari, amma a koyaushe ka tuntubi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su wannan. Kuma shi aikin jarida yana nan yanda ka san abin da ke shudewa, so lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu yi ta jiran cewa sai sun tantance abubuwansu. To daga nan sai ka ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin, saboda a lokacin da mu muke Allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa, su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance wa, ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma kaga ba za su kira ba.
Mustapha Muhammad, tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC ne kuma dan jarida mai zaman kansa a yanzu, ya ma sha tsallake rijiya da baya.
To zaka ga yana wahala wani lokacin ka sami sahihin bayanai dangane da abin da ya faru, kamar misali a ce a Gamborin Gala ko a Dikwa ko a Gombe ko a Kano misali, sai ka ga a matsayinka na ɗan jarida wanda yake rahoton irin wannan abubuwan da ya faru a arewa maso gabas ko kuma arewa baki ɗayanta, sai kaga ka kasa samun watakila sahihan abin da ya faru ba kana da.
To madalla a gaida Mustapha Muhammad a rawatan Ibrahim Abdulaziz. To a 'yan kwanakin nan ne wani ɗan jarida mai suna Nasiru Salisu Zango ya bankaɗo wata badaƙalar luwaɗi da ake wa ɗalibai a wata makarantar sakandare da ke jihar Kano. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Nasiru Salisu Zango ya yi mana ƙarin bayani kan irin barazanar da yake fuskanta.
A makarantar nan an yi wani gagarumin taro, akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lallai-lallai a kawo ƙarshe na. A kowace take ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai. To kafin nan ma mun yi wani labari ne ranar Laraba. Washe gari Alhamis da sassafe wajen karfe 6 da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana, da fara dai sun yi barazanar cewa su yan sanda ne, sai suka ce to in har na ci gaba da yi musu gaddama ban aje labari ba, to duk abin da ya samu gare ni ni ne na suwa kaina da kuɗina. Karshe ma da na nemi to ina shaida su ta ɗan sanda sai suka tafi, sai ta ce kuma in jira su za su dawo. Wannan ita ce barazanar da ta babba, tunda sun zo har gida ne sun ishe ni, sai kuma wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makarantar. To duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba, amma dai dole na ɗan canza wasu abubuwan da nake na rayuwa. Wannan kiran da zan ga ƴan uwana shine su ci gaba da jajircewa, su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikin su kan gaskiya. Duk abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya, ya ji tsoron Allah.
To sai dai mu ce Allah ya kyauta. To akwai dai buƙatar kafofin yaɗa labarai su ƙara mai da hankali wajen kula da ma'aikatansu, musamman ma a nahiyar Afirka, wajen ɗaukan matakan da za su ƙarawa ma'aikatan nasu ƙwarin gwiwa yayin da suke gudanar da ayyukansu ko don irin haɗuran da suke fuskanta a lokuta da dama.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da taƙaitattun labaran duniya.
Miliyoyin jama'a sun fara kwarara zuwa rumfunan zaɓe a ƙasar Myanmar wadda ake kira Bama domin zaɓen wakilan majalisar dokoki da na yankuna, a zaɓen da ake da ƙila ya zama mafi ƴanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25. Ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada ƙuri'a su yau Lahadi domin zaɓen fiye da 'yan takara 6,000. A can Najeriya kuma Sanata Aisha Jummai Alhassan ta shiga tarihi a zaman macen farko da aka zaɓa gwamna bisa tafarkin mulkin demokuraɗiyya, bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar Taraba. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwar cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo, domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi ɗoki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwa da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar jiya Asabar, domin ƙasar ta Saliyo ta yi hasarar kusan mutane 4,000 a saboda ƙwayar cutar Ebola cikin 'yan shekarun da suka shige.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin Nagari na Kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.